Rahotanni na nuni da cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain za ta yi asaran zunzurutun kudin da ya kai yawan euro miliyan 18 kwatankwacin fam miliyan 16 kudin Ingila in har ta sallami kociyanta La Portugue mai shekaru 52 da haihuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din dai tana duba yiwuwar sallaman kocin ne bayan irin koma baya da take samu a wasanni inda aka kididdige cewa ta buga wasanni na tsawon mintuna 482 ba tare da ta sanya kwallo a cikin raga ba, wanda hakan wani mummunar tarihi ne a gare ta. La Portugue, wanda tsohon kocin tawagar ƴan wasan kwallon kafa na kasar Spain ne, wanda ta sallame shi yayin da ake dabda fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 da aka yi a can kasar Rasha, bayan da ta same shi da labarin cewa ya karbi aikin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sakamakon kocin ta Zinedine Zidane ya ajiye aikinsa a kungiyar ta Real Madrid a rana tsaka. Real dai ta dauki kocin ne a yarjejeniyar contracting shekaru 3, inda zai kammala a shekara ta 2021. To sai dai kafin cikan wa'adin da yiwuwar a sallame shi a aikinsa domin rashin samun abin da ke bukata ita Real Madrid din daga gare shi, inda yanzu take matsayi na 7 a teburin La Liga a bana a wasan mako na 9. Sai dai kuma a ranar Talata kungiyar ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Victoria Pleasant da ci 2-1 a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a matakin wasan rukuni zagaye na 3 daga rukunin ga. Hakan ya sanya ta ke matsayi na 2 a teburin a mazaunin rukunin ga din da maki 6, inda Roma ita take sama teburin da maki 6, ita ma kwallaye ya raba su a tsakani. A wasu bayanan na nuni da cewa in har kungiyar ta Real Madrid ta sallame shi, to zai yi tsohon kocin Chelsea Antonio Conte ya maye gurbinsa, kuma za ta biya La Portugue kimanin fam miliyan 16 sakamakon sallamarsa da ta yi a aiki ba tare da an kammala yarjejeniyar shekarun da ya yi ba kamar yadda doka ta tanadar. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dan dalin biyo ya huta lafiya.